Gwamna Ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger ya ce har yanzu yana nan kan bakan shi game da wanda yake bukatar ya gaji kujerarsa ta gwamnan jihar a babban zabe mai zuwa dukuwa da adawar da yake fuskanta. Gwamna Babangida Aliyu wanda yake jawabi a gaban wasu masu ruwa da tsaki a siyasar yankin arewacin jihar Niger da suka kai mashi ziyarar goyon baya ya ce bai zabi dan takarar da yake bukata ba sai da yi istihara kamar yadda yayi karin bayani. To sai dai kwamitin dattawan yankin arewacin jihar Niger da aka baiwa alhakin fito da wanda zai zama gwamnan jihar a babban zaben mai zuwa ya ce ba da yawunsu waɗannan mutane suka je wajen gwamnan ba. Alhaji Shehu Musa Tanko shine sakataren kwamitin dattawan.
Saboda haka elders inmu suna nan za su yi zama ko ma in ce sun yi zama za su kuma yito da abin suka zauna a rubuce a gaya mu duniya a gaya mu jama'a cewa wannan dodorido din dodorido ne ba wani abu ba
da yawunku bane
ba da yawun mu bane ba da yawun mu bane ka gaya mu kowa ni Shehu Musa Tanko na ce ba da yawun mu akai wannan abin ba tsinto jama'a akai akai musu ƙarya ƙarya ma ni ba san mai irin tafiyan ma da ake yi ba yanzu ga haka ake siyasa ne
tuni dai wasu daga cikin ƴan takarar kujerar gwamnan a jam'iyyar ta PDP suka mai da martani akan wannan batu da farko dai ga tsohon mataimakin Inspector General na ƴan sandan Najeriya wato Sanata Nuhu Aliyu
a zone namu ma muna da wanda yake shine chairman na elder na state gaba daya to duk irin wa'annan waɗannan nake baka labari babu ɗaya daga cikin su
ba wanda ya zo cikin wannan taron
babu ɗaya daga cikin su babu ɗaya to ashe kuwa akwai sauran rina a kaba
shi ma dai Alhaji Salisu Sahabi dan rangi ga abin da yake cewa
gwamna na da kwari domin mutum ne mai ilimi sosai ya san abin da yake kuma na san ya san me party take so ya san me mutanen Niger suke so ba zai so ya bar yau kujeran shi a ce ai gwamna yayi kaza ba kaza abin da nake nufi gwamna ya kawo da mutum da ba amince da shi ba ko kuma gwamna ya kawo mutum da party ta wahala kafa a ci zabe ko kuma a'a ma bata ci zaben ba
a halin da ake ciki dai a yau Alhamis din nan ne dan takarar da ke samun goyon bayan gwamnatin jihar wato Alhaji Umar Nasko zai kaddamar da kansa a matsayin mai neman kujerar gwamnan jihar a babban zabe mai zuwa. Mustafa Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.